الرحمن الرحيم. مالن يا تيغا بدا بياني عبد الباري كنا العشماوي يا تيغا بدا بياني يا تي ولا يصام يوم الشك با عين ازمي رانن كوكونتو واتو ان وتا يوم يا تيكا 29 to gobe sai kace mu yi mushaki ko ya zama 30 ko ya zama 1 to gobe ake magana ba a azumi ranan shakka li tata bihi min ramadana dan mutun ya kewaye da shi da ramadana wato ya zama ya jefi tsuntsu bi da dutse daya in ba ramadana bane nafila yake in ramadana ne ramadana yake kaga li tata bihi dan ya kewaye da ramadana kenan ramadan ya shiga cikin nafila kenan mallan yace ba a yi wajudu siyamuhu li tatawwi amma in mutum bai hararo ramadana ba an tsaya an duba wata lokacin bacci yayi ba a sanar ba kuma dama yana siyamu dauda ko kuma yana azumin litini ko alamis ya zama gobe litini ne ya samu natsuwa a zuciyarsa ya cire ramadana a zuciyarsa gobe yayi azumin tadawwi bayan ya cire ramadana a zuciyar shi mallan shi ai ko babu komi wan nazru idza sadafa haka ne aka samu matsalan alwashi in ya hade alwashi sai ya hade da yawmu shakki mutun yayi alwashin zai azumi ranan kaza da kaza da kaza da kaza sai ya zama yana cikin yin azumin sai ya zama ranan karshe yawmu shakki ne ya saurari wata har lokacin sanar da wata yayi ba a sanar ba ya tabbata dai ba a gani ba a wannan mataki na farko har lokacin kwanciya yayi lokacin sahur yayi ya tashi ya duba ya ce ba a samu ba sai ya cire ramadana a zuciyarsa zai kare shi alwashinsa to shi ma mallan yace babu komi wa yastahabul imsaku mustahabi ne mutun ya kame fi awwalihi a farkon ranar ramadana mustahabi ne in dare waye ana sa ran yau 30 ne ko daya mutun ya bincika yayi bakin kokarin shi dai bai tabbatar da daya ne ba koko ramadana ne ba mustahabi ne in yana jin yunwa a sa mai koko da kosai ya ci abin shi kuma ba jin yunwa ya ga mustahabi ne in ya ga dama ya karya abin shi in ya ga dama ya jira li yatahaqqaqa an-nasu ar-ru'ya dan ya tabbatar da ganin mutane shi dai bai gani ba fa in irtafa an-naharu in yini ya daga wa lam tadhhar ru'yatun mu bai bayyana cewa an ga wata ba afṭara an-nasu mutane su ci gaba da cin abinci wala yuftiru man zara'ahu kay'un amma wanda amai ya rinjaye shi to azumin shi bai kare ba mutum ba zai yi amai bai ga abinci ya fito sai ya ci to bari ya ci gaba da cin abinci illa an yu'alija khurujahu sai in ya ganganta da gangar yayi fa alaihi al-qada'u to ya biya wala yuftiru man hitalama wanda yayi mafarki cikin ramadana yayi mafarkin jima'i kuma mani ya fita gare shi to babu komi wala man hitajama wanda aka tsaga shi jini ya fita daga jikinsa shi ma babu komi wa tukrahu alhijamatu lilmaridi amma wannan kaho da yake mara lafiya to makaruhi ne khifata tagaririhi tsoron kada a galabaitar da shi kada a galabaitar da shi kada ya zama ga ciwo a zo aimai kaho kuma ya zo ya galabaita azumin ya zo ya kasa kai shi wa min shurutu sihhati saumi yana daga cikin sharadin ingancin azumi anniyatu yin niyya wace irin ninya as-sabiqatu lil-fajri wanda ta riga al-fajr wato aka yi ninyan kafin al-fajr ya keto sawa'un kana fardan aw naflan azumin farilla ne ko na nafila ne ana so a yi ninya kafin fitowan al-fajr wa niyyatu al-wahidatu ninya guda kafiyatun ta wadatar fi kulli saumin a dukkanin azumi yajibu tatabuhu azumin da yake wajibi ne a yi shi a jere to ninya guda ta dauke shi ka siyami ramadana kuma azumin wata ramadana tunda da jere yake wanda alati watan yake yin shi to in yi ninya guda sai ya share shi gabaki daya wa siyami kafaratu zihari hakanan azumin wata biyu da ake yi na kankare laifin wanda ya kamanta matan shi da mafiyarsa lalacewa ke wal katli hakanan azumin da ake yi na wata biyu na wanda ya kisa da kuskure wan nadri hakanan azumin da ake yi na alwashi mutum yayi ma kansa alƙawarin zai ma Allah yayi ma Allah alƙawarin zai mai azumi kaza allazi aujabahu almukallafu ala nafsihi alwashin nan wanda baligi kan wajibta ma kansa wa amma siyamu siyamul masrudu amma mai yin azumi na zamani wayin azumin zamani shi azumin zamani ai fuskokin shi na da yawa shi masrudi zai yi mutum na azumi yau ne gobe ya shaka rayuwar shi take kuma zai yi yana azumin zamani ne in baya da in ya rasa abinci ya rasa abinci kawai zai ci gaba da azumi goma ya rasa abinci ya ci gaba da azumi to ai ba abincin ma da zai ci inda ai sunna ne in ka rasa abinci kawai sai ka yi azumi kada ce mu mone ce ai ba da Allah kake ba ka rasa ci ne ai ba komi shine dan Allah babu kenan in ba ka da shi to me zaka ci masrudu to kaga azumin wanda yake yin azumin zamani in abu ya bujiro mishi ya shanye shi ya ci gaba da azumi ko kuma yana yin azumi yau ne gobe ya sha wal yawmul muayyana ko ta rana sananna kaman kwanukan farin wata ko litini ko alhamis wala budda minat tabyiti fihi kulli laylatin babu makawa kowane dare kafin alfijir to sai yayi niyya azumin masrudi da wanda yake da azumi muayyani na wasu kwanaki da yake yi to su waɗannan ko da jere ne ai a ce ai ya saba da litini ne yake yi kaga ya kama da jere to amma ina tunda ana tsallakin da ake sha shikenan kowane litini in zai yi sai niyya ta gabace shi kafin alfijir sai mu tashi wa min shurudi sihhati sawmi sai mu tsaya a nan wurin in mun yi sallah sai mu ci gaba da karatu risala insha Allah السلام عليكم.